mujassama waɗanda kace ma waɗanda ka sifanta Allah da sifata mutane masu cewa Allah shi na da hannu Allah shi na da kafa Allah shi na da idanu Allah shi na da baki Allah shi na da hanci Allah shi na da kunnuwa wannan su ake ce mujassama laysa kamilihi shay'un fayattabi'unahu sai su bi Allah su subhanahu wa ta'ala shi kai su aljanna to ana cewa ai talakawa sun bi sarkin su talakawa sun bi sarkin su ba bai suke da shi da baya ba illa dai kawai sun yi meda'a ina za kuna suke wuri kaza don haka ku tafi aljanna za su bi Allah zuwa aljanna wai sun wa Allah da'a sun kai hukunci na Allah Allah ce su aljanna za su sun yi aljanna watan shi abin gana halifa na abin da kace ma halifu kamar alal misali ace dan jinga shi aka ce ma halifu a cikin karatun da mun kai na rana wata yau lokacin da mun kai bayani akan watan inda mutun ya bar zama na tahiya aka ce ya bar zaman tahiya sannan kuma ya bar zaman tahiya ya bar tahiya ko mun kace kuma ya bar labdin tahiya labdin tahiya mun kace mutahabbina sai aka yi magana aka ce to ai akwai kubarbari ciki an kiyaye da wannan ko to na tahina ya tabahsi sai ni tunano da dama dai su kabarbari gaba ɗaya din su akwai wanda an kace akwai malamin sun kace akan cewa watan wa har kullu takbiratin sunnatun aw aljami'u sunnatun shin dukkanin kabarbari na sallah an haga mai su gaba ɗaya dukkanin sunna guda ce koko kowace kabara sunna ce to bisa ga wannan sai maluma suka ce wanda bar kabara guda ba zai yi sajida ba in ma kai sajida saboda kabara guda sallar ka ta baci an san da wannan ko to bisa ga wannan ai an hukuma ga asali wasu sun ce sallah babu kabarbari cikin ta da baya kabarbari suka shigo amma da ma akwai zaman ta ya cikin sallah to bisa ga haka na maluma abban su kididdigi kabara ta zaman tahiya ba cikin ababan da aka kididdiga na sunnoni wanda ya kasance barin suna bata sallah zaman kabarbari gaba ɗaya din sun ya zama sunna guda ko kuma a doki kowace kabara sunna to bisa ga wannan sabanin da an kai kaga tunda matsalar lafiya ce ashe ba a kuma gehe guda a tabbata hukunci akai na'am to karshen dare ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama watan karshen alhijri idan kai hidwa alhijr karshen dare na idan alhijri keto shikenan suwaya ta riga ta yi don haka ashe duk dan da an kai waka bayan keto alhijr ba a bashi hukuncin wannan sahiyar da ta yi za a bashi hukuncin sahiyar da ya kasance ta gabata ba sahiyar da ta yi ba wannan ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da idan mani ya hito ba ta fuskar da aka saba ba mani shina ya hitowa abinda an kace nan mani in ya hito ta hanyar jin daɗi kuma jin daɗi wanda an ka saba haka an kace idan mun ne hito ta hanyar jin daɗi ladatun mu'tadatun jin daɗi wanda an ka saba to shi adda wajibcin wanka amma idan mun ne ya hito ba cikin jin daɗin da an ka saba ba ko ya hito cikin waya babu wanka kamar yanzu wanda ya kasance shina da kazuwa shina susa kazuwa shina jin daɗin susa ta an san wani bai susa daɗi gare ta shina susa kazuwa har yayi mani wannan babu wanka gare shi ko kuma wanda a bisa ga doki shina sukan doki har zakari ne tashi hayye mani wannan mani babu wanka gare shi lazza ce wanda kasance ba mutadiya ba ita ma lazza ta susa lazza ce wanda ba mutadiya ba ko kuma wanda an kawa tsaga saboda jin ciwon tsaga hayye mani wannan wahala ta sanya shi mani wannan kuma mani na da yake saboda wahala ko kuma shiga cikin wuri mai tsananin zahirin hayya saye mani wannan manin da ya hito mishi watan babu wanka gare shi sai dai akwai awalla ta kare haka nan wanda an ka ba kashi hayayi mani